Yaga Ariwa Play.com.
Rap Master.
Shikina hagare ke ban shiraina bacci yana gagara na kin tsara kin sai da raina ina ta kokari in gara ina ta kokari in tsara abin da zai sake murna har farin cikin ki ya zauna bazan kai kiwa ba abin da bazan yi a kan kiwa masoya nana
ba abin da bazan baka ba babu inda bazan kai ta ba ba abin da bazan yi a kan ka ba masoya nana
idan na fada miki ka yarda raina kai sada
ta wace hanya zan shaida
gwajari da rikkaranta kin san ha 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 kine wata
sauti daga arewa play.com
da yan uwa gare ni sun zama shaida ne hanjira ai kina hanga dushin kida ganga goma karshen girga akwai wasu labaru wutar san kitaru Abuja zuwa Karu mata sun jeru amma ba su kai ki ba ban ga mace kamar ki ba ba za na canza sari ba da suke zangaraya
sauti daga arewaplay.com.